mita 88 dubu 5 da lafiyar zamani Abakar Saba ne ya dawo a karo na biyu daga nan gidan Ajiya da gyaran hali da ke unguwar Kurmawa inda a daidai wannan lokaci kamar yadda ake jin tashin mandiri da kuma sautin waƙoƙi na kiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wasu daga cikin mazauna wannan gida ne wato daurarru suke gabatar da irin wannan waje-waje kuma kamar yadda nake ji a daidai wannan lokaci ɗaya ne wanda yake a matsayin wajili na Awolu Gawuna wato sharar mawakin nan da aka sani wanda yake kwaikwayo muryarsa yake yi amma ba daga waje shigo ba shi ma mazaunin wannan gida ne wato daurarre ne a cikin daurarren da suke wannan gida kuma ba tare da na ja dogon lokaci ba zan hada mai sauraro da yadda wannan waƙe ke tafiya zan hada mai sauraro da mai magana dawon wato gidajen ajiya da gyaran hali na nan jihar Kano DSC musawadan kofar Nasarawa don jin makasudin ma da yasa suka hada wannan wato waƙoƙi da ake gabatarwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai shi ga wannan yabo da aka hada mai sauraro zai ji mai ja hankali
to wannan yana daga cikin wato raya misali kamar addinin mu gurin wato yabo ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ga sa wato jin daɗi da samun nutsuwa ka san ba abin da yake kawo nutsuwa illa ka ambaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam so to wannan ya bawa ita hukumar wannan gida wato karfin gwiwa cewa akwai wa'anda suka kware a irin wannan bangarori wanda aka saka kowane daki cewar su fitar da kamar wa'anda suka za su wakilci wannan daki a zo a irin wannan yabo nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin a samu wato kwanciyar hankali da ƙarin nutsuwa ga dukkanin wanda yazo yake wannan gida da kuma wanda yake saurare
gashi naga kamar yadda nake gani a waje ga mandirai nan ga mabuga su mawakan kamar yadda muka ji tun a farko cewar su a gidan suke to waɗannan mandirai fa da su waɗannan da suke buga mandirai
wato su ma wannan mandirai da ka gani duk wani abu da ka gani a nan gidan aka samar da shi domin wato kamar yadda shi mai wannan gida yake bayani cewa kowane lokaci duk wanda ya samu kansa irin wannan gida wato shine ka dora shi akan wato abin da yake sha'awa so to kaga muna da kwanaki makamanta ba ka kawo masu sauraro wasu abubuwa da muka gabatar a nan gidan to kaga yanzu mun shigo kuma bangaren addini wanda gashi yau da kana gani da idan ka gashi cewar wato ana gabatar da yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillahi wannan shine daman gidan gyaran halin da ake kira ba wai gidan kurkuku ba da mutane suna tunanin cewa duk wanda muka saka shi a gidan nan kamar matsayi su muke yi takure su muke yi cin zarafin su muke to kai da kanka gashi kaga yanda ake yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ana nishadi ana farin ciki zuciya tana samun nutsuwa da kwanciyar hankali
a ƙarshe me ake so a cimma
to wato abinda muke so mu cimma wato shine ba abinda yafi wato san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine makasudin wannan abu san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine jigo
Abakar Sabu akan mita 88.5 da lafiyar zamani insha Allah kafin a garkare wannan shiri za a ji mu da wanda ke kula da gidan wato ma'as tukur dan ji shi ma ta bangaren sa